because it's our grid that is causing the falling of the building. It's not that they are not using the light, the right materials.
But you will agree with me that most of those companies or contractors are substandard, they use substandard materials.
Wasu mazauna birnin Lagos kenan ke bayyana ra'ayoyinsu game da rugujewan gine-gine a birnin, abinda kuma suke kira ga gwamnati da ta dauki matakai na magance matsalar cikin hanzari. Yanzu dai bayan umarnin da gwamnatin jihar ya baiwa mazauna wasu rukunin gidaje mallakan wani kamfani mai suna Lake Gardens na ficewa daga gidajen nasu domin duba ingancin gidajen da suke ciki, gwamna Ambode ya ce duk wani gida da aka samu baya da inganci da doka ta samar da shi za a rusa shi. Tuni dai gwamnan ya bada umarnin ke shugaban hukumar kula da ingancin gine-gine da tsari birane na jihar tare da wasu jami'ansa sakamakon samun su da sakaci a ayyukansu. Architect Kabir Ahmed Abdullahi tsohon shugaban hukumar tsari birane ne a birnin Lagos kuma mai baiwa gwamnati shawara akan harkokin samar da ruwan sha a jihar, ya yi mini karin haske game da dalilan sallamar jami'an daga aikinsu.
Kamar yadda ya kamata su matsa su tabbatar da cewa mai son ma ya taka wannan doka ba su ba shi dama ba, to kaga ya kamata ce sun yi wannan kulawa. Wannan shi ne dalilin da ya sa gwamnati ta sallame su daga yi.
Rugujewan gidaje dai ba sabon abu bane a Najeriya, musamman ma dai a nan jihar Lagos, domin ko a shekarun baya wani bene mallakar cocin TB Joshua ya ruguje tare da kashe mutane fiye da 100 a kasaransu 'yan kasar Afirka ta Kudu. Wannan ya sa na tambayi injiniya Usman Alkali Mahmud na kungiyar injiniyoyi ta ƙasa wato Korean ko me ke haifar da wannan matsalar rushewan gidaje musamman a birnin Lagos.
Kuma akwai abu daya nan Lagos, aka manta cewa aikin mafi yawan gidajenmu nan a Lagos suna kan ruwa ne. Shi ya dauko ordinary cement ana aike su kuma haka bane. Akwai siminti wanda aka kaide na aiki a cikin ruwa saboda yana da some property wanda zai taimaka wajen gyara ginin ka a ƙasa. To mutane ba su da sani kan ka duba nan jihar Lagos muna da abu ɗaya nan, ruwanmu na da gishiri-gishiri. To wannan gishiri-gishirin ya taba karfe shi ga karfen na rugujewa. To ya kamata in aka zo akwai treatment za a yi ma, sannan akwai irin sumintin za ka afana shi wanda zai rage wannan korosha ne tsatsa. To ka gani in aka samu wannan aka yi, to in Allah ya yarda ka bi kuma dokan da aka haje a kan gine-gine, to yana da kyau.
Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.